More music at CouncilSong.com.
Babu ke na ula
ashe
no no za da shazala
la 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 la
kar da kice da ni wala
haute la wala
guzuri na guda dai ne
ka dan gane
nasarar ta ke da waye ashe ni kare haki
wasa wasa ne kuma kauna ne
ke ba ni buri inda sababun kauna ta
samu bari sa sauna gani mu zanta
zan yi karatun kurma su yi kibayuta
duka bayanin ka sina sana jigata
wayo kai yar shila
kauna ta yi da budala
a so ba san tambula
ni ma nai hamdala
na samu farar kala
La 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 la, dan shila.
La 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 la, dan shila.